أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkani yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hade mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Usamah bin Zaid dake nan kan titin Minnake Road a nan Fanfo jihar Sokoto inda muke ci gaba da karatun tafsir al-Qur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata na Ramadan mai albarka yau muna shidda ga watan Ramadan wanda yake daren talata shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi daidai da 23 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na 6 a cikin tafsirin suratul baqara a jiya mun kammala tafsirin aya ta 242 a yau kuma zamu tashi daidai aya ta 243 kamar haka akwai tambaya guda da muka tafi da ita wadda mai tambaya ke tambaya akan hukuncin mutumin da ya auri wata mata sai bayan an daura aure sai kuma ya bayyana tana da ciwo musamman na faduwa wanda bai san da wannan ciwon ba kamin haka menene hukuncin sarakin sa ko ina ga haka tambayar take insha Allah to wannan fatawa kamar yadda al-fiqh al-islami suka amsa cewa kuma haka Imam Malik a cikin Al-Muwatta ya kawo illa uku ta na ɗaya kuturta da kuma farfadiya irin dai ciwon da ba normal ciwo irin kila wani ciwon da yana da sauƙin magani ba wanda ciwo ne wanda ke da'iman ko yoshi kuma yana da wahala a warke yace to wannan miji na da zabi guda biyu ko dai ya rabu da ita a fahimta Imam Malik kenan lalle za a biya shi in dai an boye ne akwai khida kenan ya wadala ta shiga ciki ko kuma ya hankuri da ita kuma haka an kai so gare shi saboda mutuntawa da kuma bai sa abin da Allah zai ga ba amma fahimta Imam Malik yace falahul khiyar yana da zabi don da ainihin an samu al-ghushu a ciki yana da damar a ainihin biya shi abin da ainihin ya ba su a matsayin sadaki amma idan zai hankuri akan haka nan to shi yahi kamar yadda shari'a ta hidacewa da wannan maqasid saboda kyautatawa in kuma ya yi sadaki yanzu ya rabu da ita duka dai shi ma ba laifi bane wallahi ta'ala a'lam don haka dai zamu ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma kamar yadda ainihin aka saba don haka malam sai ya karanta mana aya ta 243 ita ce zancen Allah alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
tunan Allah subhanahu wataala zai fara kissanta mana kamar yadda muka ambata a jiya cewa a cikin suratul baqara akwai wasu kissoshi da Allah ya basuwa domin su zama izna da ibra ga mutane masu imani akan iko da qudrar ta Allah subhanahu wataala akan rayar da mamata bayan sun mutu kuma da nuna cewa fa Allah mai iko ne akan komai duk abin da kaji an ce Allah yayi ko zai yi wallahi Allah mai iko ne akan sa Allah na da iko akan yin komai kamar yadda ayoyi shi yasa yana da wahala in dai kai mutum kake mai lahiyayye kwakwalwa ka karanta Qur'ani da kowane irin yare kake fahimta wallahi baka yi imani ba in ka ga baka yadda da Qur'ani ba to kamar yaro ne aka sa zuma ga kwalba sai dauka paracetamol ne mai daci bai sha ba to kaga ko ya gudu ya ce bai sha baka ganin lahiyayye din bai san abin da a ciki ba to sha misalin mutum kafiri wanda ke kyama Qur'ani ko musulunci amma wallahi in zai zauna a kulle shi cikin daki a sa shi dole a fassara mai Qur'ani daga bakara hannasu wallahi sai ya musu dunta sai ya gane cewa wannan duniya tana da mahalicci kuma mai iko ne akan komai saboda irin hujjoji barahin evidences da suka tabbatar da abubuwan da Allah ke faɗi don haka a matsayin ka na wanda ba musulmi ba Qur'ani hujja ne gare ka yasa Allah yake cewa hadha bayanul linnas waliyunzaru bihi wannan hujja ce bayyananna ga mutane baki daya haka nan in kana da imani ka karanta Qur'ani ko aka karanta maka Qur'ani sai ka ƙara tabbatar da hikimar Al-Qur'ani in ma malami kake ka haddace Qur'ani ran da duk ka zo muraji'a ka karanta wata aya kai da kanka sai ka ji ta dawo maka sabuwa kuma ka ƙara imani shi yasa Allah yake ambaton masu imani innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum Allah ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan an karanta musu ayoyinsa sai su kuma su ƙara imani saboda yadda Qur'ani yake to shi yasa annabi ya wuce amma ya ba mana Al-Qur'ani duk lokacin da ake karanta za ka ji imanin ka ya ƙaru imanin mu anan ba ɗaya yake da imanin mu a kasuwa ba ko a banki ko a office ko a wurin aiki ko wani wuri daban imanin mu a lokacin da muke jin qala Allahu qala rasul to ya yi ƙaruwa yan uwa musulmi Allah ya kawo misallai kamar yadda wurare da dama Allah ke cewa walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an Allah ce mun buga kowane irin misali ga mutane domin su gane abin da muke nuhin su gane waruri mu kawo misali waruri ai karin magana wurare daban-daban don haka hadda kissoshi Allah sai da ba mu domin mu ƙara tabbatar da abin da yake fada waruri yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharun nas la ya'lamun Allah ce wallahi halitta sama da kasa ta halitta dan adam wahala in ma akwai wahala a gurin Allah to duk wanda ya halitta sama din ga ya halitta kasa to nin ya ce zai rayar da mutum bayan ya mutu wani abin mamaki ne Allah subhanahu wataala a wani wuri yake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida yace wallahi da halitta ku da kashe ku da rayar da ku wallahi kamar rayuwar mutum guda ce a wuri na ba ku da bambanci jama'a yau fa jam'in an kai ta in za a sakin result lokaci guda aka saki lokaci guda computer za ta maka result din kowa ta tura mai fa in ka so ka goge abu items cikin wayar ka fa makin ɗaya za kai fa ka goge abu 50 lokaci guda don haka halittar mutane da rayar da su Allah ce wallahi kamar abu guda na shi yasa cikin rayuwar mu Allah na ba mu misali akan haka a wani wuri Allah subhanahu wataala yayi ta buga mana misali akan wannan ba mamaki bane a gurin sa shine rike sababa tare da wani ginshiki ba bi ghairi amadin tarawnaha wa alqafil ajra wasi an tamida bikum don haka Allah subhanahu wataala mai iko ne akan kowa a wani wuri yake cewa wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shine wanda ya kirkiri halitta can da babu ta kuma shi zai sake mayar da ita Allah yake cewa mai suwan ma in akwai abin da ya sauki ai ya sauki wa huwa ahwanu alai dun halitta tahi wahala bisa ga sake renovating din abu yau a ce ga masallacin ƙara kwaskwarima dai za a gara kwaskwariman nan su dubu bisa ga ce a sake gina shi to halitta dan adam ƙara gyara ta dai za a don haka ƴan uwa musulmi babu shakka akwai abin lura a cikin ayoyin alqur'ani mai girma shine sai Allah subhanahu wataala ya bamu labarin wasu al'umma da suka rayu kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bani isra'il kamar yadda ibnu kathir ya kawo hikayoyi duk da cewa mukan bibi tafsirin ibnu kathir amma ba duk abin da ya kawo muke karantawa ba saboda ba kowane abu ne da ya kawo inganta shi da kansa bai ce duka ya inganta ba malaman tafsiri sukan kawo wani bi hadduda da asari wanda bai inganta ba domin su taimaka maka wurin fahimtar ayar alqur'ani sabanin malaman hadisi kisa akan samu wani argument tsakanin malaman tafsiri da malaman hadisi su malaman hadisi suna da tsantseni da tsayawa akan sai abin da ya inganta amma malaman tafsiri sukan iya kawo kwashi-kwashi an fahimta ko kamar yadda wani doctor ne a Jami'ar Islamiyya yayi degree ta 1 ta 2 ta 3 duka akan ulumul Qur'an wata daura yake ce mana kakkura mu da maganganun malaman hadisi saboda a kowanne in kana fil kaza yace su yanzu zaka samu mutun da'ifun jiddan a gurin su mu kuma sai katun ne a wurin mu ba'ana malaman hadisi sai condemning ne amma a gurin malaman tafsiri suna aika hujja da shi saboda a fahimta wata aya an fahimta sai dai lokacin da kuma yazan an samu wada magana ingantata da ta cikaro da magana sai su yi jiha da ita wannan shine kaida amma ni wadannan labaran kamar da annabi amma mu kaida yake cewa la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, kada ku ƙaryata su, kada ku gaskata su labaran isra'iliyat sai in sun ci karo da ainihin alqur'ani mai girma, to nan ne za a yi waci da su. Saboda abin da bayani na anan shine akwai lokacin da ayar qur'ani za ta zo sai ya zama ba a samu kai tsaye fassarar ta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas, to wani bi yakan saurare maganganun ahlul kitabi, don da su zaka ga wasu rare kamar abin yayi kamance ceniya, don haka yakan iya dauko wata kissa daga cikin littafansu sai ya fassara wata aya da ita in bai samu hadisin da ya cikaru da wannan magana ta su ba. Mahallin shahi waɗannan aka ce wasu mutane ne kamar zamu zo mu je. Ibn Abbas ya rawaito kamar yadda Ibn Kathir ka anan yake cewa annahum kanu 4000, wasu malamai sun ce su 4000 ne, wasu suka ce a'a su 8000 ne, wasu suka ce 9000 ne, to kaga babu dai nassi akan adadin su. To amma baka san wani abu ba, duk lokacin da kai Qur'ani bai kayyade ba yawan yake sun mu sani ba me ya faru da su, shi yasa Al-Qur'ani ya share wasu abubuwa inda an ce Qur'ani sai ya faɗi komi, to Qur'ani zai zama mujalladai bolon bolon ba mu iya karanta shi, amma sai Allah ya talkhisi wasu abubuwa summarization sai kawai a ba mu key point abinda aka san mu fahimta. Shi yasa kada ka tilasta mu hanka sai ka san menene adadin su, su dubu kaza ne, ita nan da annabi Adam ya ci cikin aljanna shan apple ne ko mangoro ne, a'a me ake son ka fahimta, shi ake son kawai ka gane. To wannan ko ga ilimin wato journalism ko suna da wannan ka zo Sokoto ka so yadi, to in ka to ka ba mu labari a'a da zakana ka haito ƙarhe 8 daidai ka zo daidai nan famfo ka samu mota, mota ma kana ganin jace ba baka ba, daga nan ka shiga an kai takatuku an ka dauki mutum biyu duwa ga labari ba bukata ce, abinda dai muka so mi ka zo yi Sokoto nawa ka so yadi kila misali. To irin wannan Qur'ani sai ya share waɗannan su kuma malaman tafsiri domin su ƙara ba abin, sai ka so faɗi waɗannan abubuwan an fahimta ko, don ka fahimci wannan za ka fahimci cewa Qur'ani ya gamsar da kai sai abinda kila babu makawa ko babu lahirin ka ambace shi, wallahu ta'ala a'lam. To mahallin shahid dai Allah yake cewa alam tara, eh baka gani ba, alam tara, Allah na amfani da ta a cikin Al-Qur'ani domin ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi da yake magana da shi ko kai kana cewa wani baka sani ba ashe na yi kaza, ai bai sani ba don shi da shi yasa ba za ka bashi labari, amma jan hankali ne na ba da labari, ya za ka ce alam tara kaifa, eh baka ga yadda ubangijin kai yi ba da mutanen giwa, ai annabi kan bai gani ba amma don a ja hankali ne an fahimta ko, to shi ne Allah yake cewa alam tara, eh baka ga ilal ladina kharaju min diyarihim, waɗannan da suka bar gidajensu, wahum ulufun alhalin suna dubbai, kaga ba dubu ɗaya ba, dubbai, to dubu nawa, Allah bai faɗa mana dubu nawa ba, hadaral mauti, sun fita gidajensu ne domin tsoron mutuwa, aka ce alluba ce ta sauka garin, don haka sai suka fara mutane sun fara mutuwa sai suka tattara nasu suna dubbai, suka ce babban garin ga kan mutuwa ga ta kashe mu gaba ɗaya alluba a yi bi babu, don haka sai su kama hanya suna sama hanya, fa qala lahumullahu mutu, sai Allah ya ce musu dukku mutu, sun mutu. Thumma, sannan thumma a harshen larabci ana kawo ta lil atafi wat tarahi, ana kawo ta domin nuna abin ya faru amma ba immediately ba, bayan wani lokaci, after some times, kila watanni kila shekaru, malamai suka ce sai da suka yi shekaru kusan wato ainihin da yawa, sannan sai aka tayar da su, shine thumma ahyahu, sannan sai aka tayar da su, malamai suka ce ta hanyar wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya zo ya ga ainihin ga su nan sun rududduge, ya daga hannu roƙi Allah, sai Allah ya tayar da su. Inna Allah lalle Allah ladu fadlin ala nas, mai falala ne akan mutane, yama mutane baiwa iri daban-daban, walakinna aksarun nas la yashkurun, sai dai mahiyan mutane ba su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomin da ya musu. To cewa dubbai kamar da kuka ji Ibn Kathir ya ce wasu malamai sun ce su 4000 ne, wasu malamai sun ce su 8000 ne, wasu malamai sun ce su 9000 ne, Qur'ani dai bai ce su 9000 bane, an fahimta ko. Haka nan kamar da aka ambata sun gudu ne saboda tsoron mutuwa, wanda wannan ya ci karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbata a hadisi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam, kawai zamu zo muji wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya tafi zuwa kasar Sham, kasar Sham zai je can, shine kamar da ya kawo hadisi anan, hadisi yana cikin sahih Bukhari hadisi na 2729 hakan yana cikin sahih muslim hadisi na 2219 daga abdullah ibn abbas yake cewa anna umar ibn al-khattab wa tarana sayyidina umar kharaja ila sham ya hita zai je kasar sham hatta idha kana bi sarga sai da kai wani da ake ce masarga yana kusa ga sham laqiyahu umara al-ajnadi abu ubaida ibn al-jarrah wa ashabuhu sai abu ubaida da ainihin rundunar da suke tare sai sun ka hadu da sayyidina umar ba akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi sham suka bashi labarin cewa lalle al-lubana can kasar sham inda zina a matsayin shi na amirul mu'minin shugaban kasa fa zakara al-haditha to ana nan sai umar ya tsaya yayi paket anan sai umar ya kira muhajirun sahaba annabi da man kashi biyu ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar yace to me kuke gani shi yanzu mutahidai kun yi tawakkali don mutuwa ta hana tai ko ko mi adere shawara to yanzu nan ina son mu rinka fahimtar dawabit shi aka ce mai ijtihadi yanzu inda akwai nassi suna tsayawa yanzu inda annabi ya ce atahi suna tsayawa inda ya ce a tsaya suna shawara a'a to yanzu shi aka ce mai ijtihadi ma'ana malami yayi fahimta ta a lokacin da babu nassi to in ga nassi wa lajtihada ma'an nassi babu ijtihadi in ga nassi to shi yasa ko ganin muna samun sabani da wasu mu in muka ga nassi ba mu kallon ijtihadin kowani na aje shi maka mu ce ga nassi muka koma labe-labe don haka yanzu nan sai sahabban nan suka yi sabani wasu suka ce mutahima na ayi kullun yusibuna illa ma kataballahu wasu suka ce a'a fa la tulqubi aleikum illa tahaluka sai umar ya ce ku tashi ku ban wuri sun ka tashi sai ya ce a kira mai ansaru mutanen madina sahabbai ya ce ku ya kuke gani su ma suka kasu gida biyu kaga duk dai ra'ayi ne kawai lokacin a'a mutahi a'a kan mutahi umar ya ce to fa subhanallah to yana nan cikin haka abu ubaida ya ce mai haba ya amiral mu'minin atafirru min qadarillah yanzu kai sarkin musulmi da kanka kana gudu daga kaddara Allah ai in Allah bai kaddare ka mutu ba ko ka zo ba ka mutu sai umar ya kalle shi yace law qalaha ghayruka ya aba ubaida wallahi inda ba kai magana gaba abu ubaida da ka gane ku daga saboda umar na kimanta abu ubaida ibn jarrah ai ba baka yi musanin kaddara amma muna son mu san ni annasi Umar ya fusata matuka amma ya kyale Abu Ubaida to aka ce ana cikin haka to Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin asharul mubashshiruna bil janna ya zagaya wani wuri domin ya je biya bukatar sa ana cikin haka sai ga ya dawo yana dawowa faja'a Abdurrahman bin Auf wa kana mutaghayyiban li ba'd hajati da mai ya je wurin wata bukatar sa fa qala sai ce inna indi min hadha ilman ni kan ina da masaniya game da hukuncin alluba sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji annabi yana cewa kaga yanzu shikenan ga nasi idza kana bi ardin idan alluba ta sauka a wata kasa wa antum biha alhalin kuna ciki fala takhruju firaran minhu kada ku fita kuna masu gudu daga cikin ta ku tsaya nan wa idza sami'tum bihi in kuka ji labarin ta sauka a wani gari bi ardin a wata kasa fala taqadamu alaihi ku shiga wannan kasa Allahu akbar fahamidallahu umar umar ya gori ma Allah sun man sarfa sai ya koma ya ja tawagati ya koma wannan hadisi yana cikin bukhari kamar yadda muka ambata ta hanyar imam az-zuhri hadisi na 2729 sahih muslim hadisi na 2219 yanzu kun ga nan ya zo da nassi kuma shi dai amma duka sahabbai sun karba ya ji annabi ya ce shikenan an gama magana sallallahu alaihi wasallam sannan nan za ku gano hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan fatawar manzon Allah ce duniya a lokacin coronavirus aka dabba gaye ai ita ce ai aka ruhiba da visa in ma kana cikin kasa an ruhiba ka hita ai fatawar manzon Allah ce cikari ba yadda kowanne fanni annabi ya ba da tsari akai sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ya nuna kenan kaga kada daga cikin hujjojin waɗanda kun sa akwai sabanin malamai akan infectious diseases wato cutar da ke cirata daga wani ta koma ga wani wanda an samu hadisi biyu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zahirin su zaka kuma suna cin karo da juna amma kowane da fahimta ta kowane da inda yake magana don annabi bai taba magana da ta cin karo da juna ba sai dai in kai ba ka gane ba akwai ɗaya daga cikin magabata Imam al-Baihaqi ko wani sa yawo yake yana cewa ina wanda ke ganin hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza yazo a gyara mai ko wata aya babu contradiction a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka to amma annabi ya faɗi wasu hadisi guda biyu yake cewa la tiyara la adawa wala tiyara ba wani ciwo daga tashi ya shiga jikin wani dun wani na da shi a wannan hadisi ko Bukhari ya rawaito shi da Muslim a wani hadisi annabi ya ce idan kaga kuturu ka tsere kamar kaga zaki an fahimta amma wani hadisi wani kuturu ya zo zai ma annabi baya ya ce a mun an shi baya aka ba sai nayi baya da kai ba kun ga waɗannan hadisan guda biyu kaga nan ya nuna ni ba dauka ciwo da ya faɗi cewa ba dauka ciwo sai wani balarabin kauye zo ce a annabi ni wani bi raƙumi na shi ka fara ciwo sai sauran raƙum masu dauka sai annabi ce to shi ne hurkun wasa mai sai ce Allah ya ce to shi ya samu saura an fahimta kun ga ya kore la adawa no infectious diseases to amma wadancan hadisi ba aka cewa suna nan abinda annabi ya tabbatar da ilimi lalle ciwo na tashi ya shiga jikin wani amma kuma nan take sai annabi ya kokari ya kare muna aqidar mu kada mu dauka cewa lalle ciwon shi da kai ne ka tasiri shiga jikin wani domin mutum nawa ne yake fara ciwon ido har ya gama gidansa babu wanda ya kamu in ma sun kamu to misa dubba a kamu ba kaga ni su Allah ya riga ya kaddara dalili ne za su samu to annabi bai sun ka dauki aqidar cewa ciwon na dalilin ciwon ɗaya na ya tashi ya shiga jikin ku shi yasa a wannan hadisi yace ba a dauka ciwo a wannan hadisi ya nuna ko ana dauka ciwo mun fahimta to haka ake hada hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ilmanci lalle ciwon wani da izinin Allah yana tashi shiga jikin wani amma ko ba a kore shi ba domin in ciwon irin ka ya shiga jikin wanga to shi wasa mai an fahimta don haka hada hadisan mu kamar misali aka ce daga cikin wannan hadisi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kalli hauyawa gatanuwa yace matsala ce an fahimta ya soke ta ga zahiri kamar ya soki numa a wani hadisin sama yace idan kuka shagala da kasuwanci kawai kuka shagala da numa kuka shagala da kiwo kaga ai source of income na gaba daya sai yace kuka bar jihadi kuka bar kokari ga harkar Allah to Allah zai kawo muku askancin da ba zai cire ku sai kun koma ga addinin kaga nan kamar ya soki wadan gaba amma wani hadisi yake cewa da a ce za a ga kahonan za a busa na tashi alkiyama ɗayan ku na da irin da zai shuka wato ya shuka kaga ya kwadaitar da mi kuma noma to na aka ce wanda shi noman ya shagaltar da shi daga addini shine annabi ya soka shine annabi condemning wanda irin su zaka isku ya ta hidaji tun da sai hawa dama yana tan la'asar da azau duk gami su zai da mace to suna annabi ya soka yace matsala ce kuma suna cikin hadari amma wanda ya kyautata yayi aikin alkhairi to shi kuma shine annabi ya ce lalle ya shuka shi yayi aikin to haka ake hada hadisi ba kawai da kaga hadisi kila ga baka fahimce shi ba sai ka ce ah hadisin sun ci karo ai na an ce kaza na an ce kaza Allah ya sa mun gane in haka nan ne ko ayan qur'ani ba za ka fahimce su ba akan haka nan yan uwa musulmi mahallin shahi anan mun fahimcewa idan annoba ta sauka a wani gari wanda ke ciki ba zai gudu ba da niyyar jin tsoro ko guduwa domin waɗannan mutane Allah ya ba mu labari a cikin wannan aya to irin abin da suka yi kenan fa qala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu to ku mutu in mutu kuke tsoro ai ba ku guje mata ba sannan bayan wani lokaci sai Allah ya rayar da su daga cikin wannan akwai ishara akan cewa Allah yana da ikon ya rayar da mamata bayan sun mutu komai shekarun da suka yi lalle Allah yana falala ga mutane amma mutane ba su godewa sai Allah ya ce waqatil sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qatilu fi sabilillah ku yaki saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu kusani anna Allah lalli Allah sami'un alim masani ne mai ji ne kuma alimun masani ai kama anna al-hadar la yughni min al-qadri kamar yadda duk taka tsantsan dinka bai maka maganin kaddara duk dubaraka kai ta taka tsantsan akan jaka ka mutu kakkai kaza wallahi duka bai kare ka daga kaddar Allah an sha a samu mutun ya tata katsantsan da wani abu da ƙarshe ya zo mi wannan abin zai ci shi labarin da taba karantawa ga Facebook in ya inganta game da Michael Jackson dai daga cikin mawaka da ya tashi a duniya aka ce ya taba saboda su suna ganin kamar kawai kai expire ne shi yasa kake mutuwa ko irin da addahariyu ne shekaran jama'a tafsirin Sheikh Abdul Razak ya haifan yayi bayani sosai akan su aka ce sai ya dauki matakin ya ware makuddan kuɗi da masu kulawa da kai ne masu kulawa da kafahu ne masu kulawa da jiki ne da bugun zuciya tai duka wurin da su kuma duk bayan 24 hours ko wani dan lokaci sai an diba lahiyar jiki ne in yana da wata matsala nan take ayi daga wannan sinata an fahimta wai saboda dai kashe mutu kai an ga ce duk dare wanda yake hakunci wai sai da ya gyara an ka saita mai da oxygen zai rinka shakar oxygen da daddare an fahimta wai don kashe mutu da ƙarshe dai mi heart attack kuma ya kashe shi kadi ba haka ne dole kana da ajalin da Allah ya aje dole sai ka samu sababin mutuwa ta'addadat al-asbab wal maut wahid yace dalilan mutuwa ne da shaban ba amma dai mutuwa guda ce ko sai kowa yayi ta kullu nafsin dha'iqatul maut haka dubara kawa za ta yi shekawa haka nan kaddarori ne da kullun kila kana wannan abu kai dai ya fadi sai ko to fadi don haka me suke cewa la yanfa'ul hadaru min qadari ta ka dan din ka bai maganin kaddara wallahi kaddara da Allah ya sa duk da lokacin ya taho cire ma duk dubara akai yake cewa la yaqrubu ajalan wala yu'iduhu kadhalika to haka nan kire ma jihadi gudu in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai jihadi to bai kare ku daga ainihin bai nisa bai kusanto da ajalin ku sannan bai ainihin nisan ta ku yanzu kadiba Khalid ibn al-Walid tunda ya musulunta bai taba rasa yaki guda da bai ji ba amma karshe saman garin mata ta yi rasu har ma yana takaici yace falana mat ainul jubala jubana kada idon ragwaye bacci yana da na sani da takaicin bai mutu fagen fama ba tare da cewa babu wani jikin shi babu wani part na jiki ne face sara ne ko suka ta ainihin fi sabilillah amma karshe rasuwa yayi mautu tabi'i ba wurin yaki ba kariba amma malamai suka ce akwai hikimomi da yasa Khalid ba aka shishi a gurin yaki ba tunda Khalid ya musulunta kamin musulunta yayi yama musulunci ta'addanci a yakin Uhud dalilin shine aka samu nasara kafirai suka samu nasara to tunda Allah ya kaddari ya musulunta Khalid sai annabi ce mai saifullah takobin Allah to inda an kashe shurin yaki an karta takobin Allah kenan an ce shine hikimat kun gane don da ana kira shi saifullah to a karshe saifullah fa kaga an kashe takobin Allah to sai zan haka aka je yayi ta gurin ya samu shahada inda ana so a samu nasara ga yaki shikenan akwai yakin mu'ta wanda gazwatu mu'ta yaki ne mai ban mamaki yaki ne da mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata komanda hudu annabi ya nada wannan rana yace komanda na farko shine Ja'far Zaid bin Haritha ina tunawa Zaid bin Haritha yace inistushhida fa Ja'far in yayi shahada to Ja'far ya take over inistushhida in yayi shahada fa ibn Rawaha ta Abdullah ibn Rawaha ya dauki tuta su uku kaga kona akwai ishara lalle za su yi shahara kina an sanar da annabi to aka so ka kama hanya Zaid ibn Haritha ana zuwa aka fara gwabzawa rundunar rumawa masu karfin gaske da yawa sun lunka su adadi mai yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam na nan Madina fa masallaci yana faɗa masa habai yana cewa to yanzu ka ana na an fara kaga amma annabi majigi yana kallon duk abin da ka faruwa to a wannan lokaci ba Facebook ba wani kafa ta yada bayanai amma haka sahabbai suke zaune cikin masallaci annabi ya ce musu to ga na an fara fa Allahu akbar kuma dan uwanku Abdu Zaid bin Harisa yayi shahada to yanzu kan Ja'far ya dauka ana ne ce Allahu akbar shi ma yayi shahada ana ne Ibn Rawaha ya dauka yace Allahu akbar to ga tutan musulmi ne yanzu kan za ta fadi yace to akhazaha saifun min suyufillah wani takobi daga cikin takubba Allah ya karbe ta shine Khalid ibn al-Walid daga lokacin annabi ya samu wannan suna yana karbar tutar to shi Khalid daman soja in ya kware ko bai kashe kowa ba in ya saving ya kare mutane ne ya dawo gida an ji nasara sai kokarin yadda ya dubara sun ka dawo cikin lamu lahiya to tun daga lokacin samu wannan title na Saifullahi al-Maslul Allahu akbar to shi yasa yaje ta gogurma ya har karshe ya ainihin rasul Allah ya kara masa yadda. To sai Allah ce wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allah samiu alim. Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ko masani ne. Sai Allah ce man zal ladhi.
Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yud'ifahu lahu ad'afan katira. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
نعم. Allah subhanahu wataala sai yi bayani na gaba yana mai jan hankali kamar yadda Ibn Kasir ke cewa yahuthu ta'ala ibadahu 'ala al-infaq fi sabilillah. A wannan ayar Allah na kwadaitar da bayansa akan cewa saboda Allah kada ka zama mako ya dabaibaye ka baka iya sadaka da komi baka iya taimaka ma wani bawan Allah baka iya cewa a fagagen addini lalle kai kokari ka zama kana cikin wadanda Allah subhanahu wataala ke yi kuwa yana nema yana shela da cewa man zallabi Allah qardan hasana wane ne zai bawa Allah rance mai kyau rance mai kyau shine ka bada abin kwarai sannan zuciyarka ba za ta bi wannan abu bayan ka basuwa ba ka bada sadaka ba ca an jima sai kaga mai kosai ka ce ah ina naira 100 ta kaga zuciyarka ba dai bata yi da sallama ba kenan a zance mai wato sadaka mai kyau ita ce ka basuwa 100% iri yadda Bahaushe ka ce wa wato da zuciya guda ka basuwa to shi irin wannan sadaka ita Allah ke so sannan mi ba tare da gorantawa ba bayan kai wannan sadaka da dama mutane sukan yi aikin alkhairi da bayan su ga suna goranta suna cewa ai mun kai kaza ai mun kai kaza can gaba za mu je inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Allah ce kada ku ciyar da dukiyar ku daga baya ku zo kuna goranta ku bata sadakar ku. To zamu zo mu ji ainihin wannan aya. To anan Allah subhanahu wataala yace man zal ladhi wane ne wannan da yuqridu Allah qardan hasana zai bawa Allah rance ba kyauta ba rance na zakaba Allah fa yudha'ifahu lahu sai ko Allah ya lunka maka a lokacin biya adu'afan kathira lunkawa mai yawa shi in ka ba Allah kai sadaka ko ba Allah za a kai mabuha wani dan uwanka ne za a ba wanda zai ji dadi ya maka addu'a ta alkhairi an fahimta ko don haka Allah sai kira shi matsayin rance saboda ya aje maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dayan ku da zai yi sadaka komin karantarta face Allah ya karbe ta da hannunsa na dama ya ci gaba da renunta kamar yadda dayan ku ke renun wato dan bunsurun da akuyarsa ta mutu tabbamai ka ku san zaka yi ta bashi madara zaka yi tattali ne har ya girma to haka Allah zai ci gaba da tattalin wannan abu sai ya kai girman katun duce gobe kiyama ya baka don haka babu shakka sadaka tana da alkhairi kai ba ma sai lahira ba tun duniya wallahi duk wanda ke taimakon mutane ke taimakon addinin Allah wallahi sai Allah ya taimake shi tun duniya akwai misalai da yawa akan haka akwai ababen mamaki da dama da mutane ke gani wanda Allah ya mazunciya taimaka mu bayan Allah zaka ga da kya a ce wani taimako gare shi amma yanzu ga nan duk ya talauce yana da wahala annabi sai da ya rantsuwa yace ina muku rantsuwa akan abuwa guda uku daga ciki sai yake cewa ma naqasat malun min sadaqa dukiyar wani mutum bata taba ragewa ba saboda sadakar da yake wallahi ba ai taba ba don haka Allah subhanahu wataala ya bamu iko mu yaki zukatan mu daga ruwa Allah subhanahu wataala ya bamu iko taimakawa kuma taimakawan nan gurgurun iyawa ka abinda kake iyawa taimakawan nan ta kunshi makusantanka waɗanda suke na kusa domin wa yasalunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabn as-sabil wa fi sabilillah waɗannan su ake fara taimaka masannan ga taimakon addini wancan ba zai hana wannan ba kada a taba haka ce to aiko ce da iyali ma ai sadaka ne a shi ma addini yana da bukata don ba kristoci bane ko yahuda za su taimaka ma addini dole ku ne za ku taimaka ma addini don haka taimakon addini taimakon marayu taimakon miskinai gurguro abinda haka iyawa ba a ce duk ka dauki dukiyar da a gare ka baka ainihin taimaka wurin taimakon addini a kai abinda haka iyawa liyun fiqdu sa'atin min sa'ati haka Allah ya ce mai yalwa yayi abinda ainihin yake iyawa wanda ma an hukunta tama wato ainihin arzikin sa shi ma yayi kokarin abinda ainihin yake iya basuwa ya basuwa kada ka ce yayi kadan ai naira 10 ce ai naira 20 naira 50 naira 100 duka wannan ainihin kai zai gani yayi kadan amma wanda ka bawa to ainihin ba zai rina ba Allah subhanahu wataala shi ba mu iko sai Allah subhanahu wataala ya ce mi gaba
alam tara ilal mala'i min bani إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
jama'a kun sa alqur'ani yana tahiya da misallai yana tahiya da kissoshi da labaruka abin da suka gabata dan mi saboda mu dauki izina a ƙarshen suratu yusuf Allah yake ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yace hakika akwai abin lura a cikin kissoshin da muke baku amma ga masu hankali ma kana hadithan yuftara ba labari bane kirkirarre an fahimta labari ne walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi magana ce ta gaskiya inji Allah Allahu akbar wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minu Allah ce abu ne wanda yake tabbatacce don haka akwai abin lura don haka kowace kissa kaji Qur'ani ya ba su akwai abin da yake ku dauka a ciki kaga yanzu kissa farko da muka ji mutanen nan wato ya nake nan ba a guru ba a tsere mutuwa sannan Allah mai iko ne akan kowa akwai dai lessons da yawa da za a ce inda zamu hishe su na da yawa to zo ga kissa da Allah zai ba mu ta kunshi abubuwa da yawa in summary kamin mu karanta ta ta kunshi na daya Allah na daukaka wanda ya so kuma a lokacin da ya so a inda ya so kakkai hasara zaka kashe kanka zaka sha zaka samu kanka tension cikin rayuwarka wani ka girme shi wani ka yi shi ilimi wani ka yi shi kaza sai nan take Allah daukaka ta sama gare ka an fahimta wani da yaron ka ne ma a kasuwa ko a office ko a kaza mutum nan aka gani doka baka ya hana Allah ya abin da ya gara ma kuma Allah ya ce sunnatullah wannan shine tsarin Allah la tabdila li khalqillah kuma Allah bai canza tsari ne haka Allah ya ce amma inda go walan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwila Allah ya ce haka tsari ne ko yaushe na ai abin da ya gara ma don haka an yi canda kuma yanzu ma ana nan ana gani don haka kada da baya dalibin ka zo hika ilimi ko ainihin yaron ka zo hika kuɗi ko wani abu ka sa maka kanka wahala kafi kawai ka sallama malamarin Allah an fahimta ko don haka Allah subhanahu wataala ya sa mu dace na dai kenan sannan na biyu za mu ji irin butulcin mutane sannan za mu ji da'a da kuma qualities na shugaba a cikin wannan kissa takaitacciya da Qur'ani ya bamu Allah yake cewa alam tara kaga irin bayanin harko go eh baka ga ko labari bai same ka ba ilal mala'i min bani isra'ila labarin wasu mutane daga cikin bani isra'ila manyan mutane elect of the town kenan manyan kasa su ne mala'u manya-manya yan fada ko a ce manya-manyan gari to kamar yadda kuka sani su bani isra'ila annabi ya faɗa a hadisi kamar yadda naga ɗaya daga cikin maluma na ambatawa yake cewa kana bani isra'ila tasusuhum anbiya'uhu bani isra'ila annabawansu su ka shugabanta su an fahimta lokacin bani isra'ila annabawa su ne shugabanni suke hukunci suke kaza sai dai su ayyana wani kila su ce kai je ka rika kaza kaza su ne shugabanni suke musu shugabanci ko da an samu ga sarki to yana karkashin annabin Allah to sai aka samu manya daga cikin bani isra'ila min ba'di musa Allah ce wannan ya faru ne bayan annabi musa kamin zuwa isa domin bayan wucewa annabi Musa an samu kusan shekara 1000 tsakani ne da Isa amma zaka ji kamar mabi da mabi ko Isa Musa abin da yasa saboda bayan annabi Musa ba a samu ni babban annabi manzo ba sai annabi Isa saboda qulul azmina rusulina to shi yasa ba a cika mai da hankali ga annabawan da nazo tsakanin su ba amma ai Zakariya Yahya Sulaiman Dawud duk sun zo bayan annabi Musa ne da Sulaiman da Dawud da Zakariya da Elias da Isa da Yahya duka sun zo ne tsakanin annabi Musa da annabi Isa domin Allah ce ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu go annaba da ya sun yi hukunci da attaura kaga bayan wucewa annabi Musa kenan kamin zuwa annabi Isa to wannan lamarin an ce ya faru ne immediately bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam wasu ka ce ɗaya ne daga cikin annaba wanda suka ma rayu da annabi Musa shine wato Sha'aya wasu ka ce a Yusha'u ibnu Nun domin annabi ne na Allah Yusha ibn Nun shine lamarin ya faru da shi mi ya faru Allah yake cewa alam tara baka ga ilal mala'i min bani isra'ila wato wasu jama'a daga cikin bani isra'ila min ba'di musa wadanda suke bayan annabi musa idh qalu lokacin da suka ce li nabiyihim ga an eh idh qalu li nabiyyin lahum suka ce ma annabin su na wannan lokaci kaga ba ambaci wani annabi bane amma dai annabi ne daga cikin annabawa if atlana malikan ya kai wannan annabi ka sa mana shugaba mana ka sa mana wani sarki wani jagora wani commander nuqatil fi sabilillah da zamurin kayaki saboda Allah muzan yazan shine shugaban mu na gehin mulki administration kai kuma daman jagoranci na addini da sauransu qala sai annabi yace hal asaitun kuna gani in kutiba alaikumul qitalu allah tuqatilu kada fa a wajabta muku yakin ga kuma ku ci ku fara ci a wajabta muku qalu suka ce wa malana mis same mu allah nuqatila fi sabilillahi ba za mu yaki ba saboda allah eh saboda allah abba mu wani shi zai matsa a aiki alkhairi ana farawa a samu su karatu shi zai cirewa shi yasa wani malami yana da kaida in yasa karatu to kai da kan nema da ku lalle duk sati in muku to ba a karatun nan abinda to irin wannan yana faruwa ga mutane to mahiyan mutane musamman yaki kariba sahabbai a makka suka yi wajabta musu yaki a wajabta musu an bayyana da ko shi Allah na cewa alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum aqimus salah ana tace musu na cewa a wajabta musu yaki Allah ta a ku ci gaba da sallah ku yi hankali sai zuwa gaba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu suka ce wa malana eh mis same mu Allah nuqatila fi sabilillah ba za mu yaki ba saboda Allah za a ce ya ba mu yaki wa qad ukhrijna min diyarina ga yama an kore mu daga gidajin mu dama an ce wani mugun sarki ne ya kore su a matsayin su na masu bin addinin Allah su suna musulmai mabiya annabi Musa shi ko kafiri ne ya kore su daga garuruwan su to abin da musu ciyo maruƙo su koma dai suna ibada suna son su koma su dauki fansa amma kuma su riya ba su da karfi to suna son samu shugaba wanda zai tunani ya tsara abubuwa game da yaki to shi yasa suka zo wurin wannan annabi ya zaba musu shugaba daga cikin su domin shugabanci na da fa'ida sosai eh aka ba abuwa shugabanci to babu tsari shugaba amfanin shi ne zai ce ayi a bari shi yasa ba a cika son gitta ma shugaba ga lamuransa domin duk lokacin da aka ce ana tankwara shugaba ga wasu abata ba za a samu cigaba to shikenan suka ka hujja da cewa ai ba abinda zai hana mu yaki alhalin an kore mu daga gidajin mu wa abna'ina da ƴaƴan mu Allah ce falamma kutiba alaihimul qitalu amma da aka wajabta musu wannan yaki tawallau sai sun ga juye ba illa qalilan minhu sai an kadan daga cikin su kariba ha gani wallahu allah alimu masanini bil zalimin da azzalimi to yanzu za a je zuwa ga selection na wane ne zai cancanta shugaba yanzu mun gama da gaba ta farko cikin labarin sun kawo korafi ga annabin su muna son a sa mana jagora kaga ba su ce ga jagoran da suka so ba sun ba annabin cikakken dama ya hidda ainihin jagora to yanzu me ya faru ba ya hidda jagora shine allah zai ba mu labari wa qala lahum nabiyuhum
الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء
Allah akbar la ilaha illallah bayan karanta wadannan ayoyi zaka fahimci Allah kar yadda kaji ya ce sunnatullah tsarin Allah ne yadda gara ma yake ba wanda yasa sashi to kuma ka aji cewa duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima ta duniya ko ta lahira sai wani ya ce ai baka cancanta ba ka san da wagga shi yasa lokacin Sheikh Sa'id Mai Kwano hafizahullah yace lokacin da yaji ayi appointing bantami a matsayin minister to ya ruta mai ayoyi guda uku ya mai text message da su kuma ya kira shi yace ya gode yace ya ruta mai dai anna yakunu lahul mulku alaina nan kina ayar ga ita kan dole duk mukamin da an kama ka sai an samu wasu cewa haka an fahimta ko to zamu zo mu wa qala lahum nabiyuhum to sai annabin su yace to yanzu kun ce a za a muku shugaba inna allaha qad ba'atha lakum talut malika to Allah ya umarce ni in zaba muku Taluta a matsayin sarki Taluta shine sarkin da aka zaba muku to wane ne Taluta shi wanga Taluta asalin shigarin makiyayi ne to ka kuma kan kuma ta manyan gari ne suka zo suka ce mi a sa musu shugaba Allahu akbar ailan ma talabu min nabihim ibn kasir ya ce lokacin da suka ainihin nema daga annabin su an yu'ayyana lahum malikan minhum ya zaba musu shugaba a cikin su fa'ayyana lahum taluta sai ko ya ayyana musu taluta wa kana rajulan min ajnadihim ya kasance ɗaya ne daga cikin barorin su ma'ana masu aikin gari irin waɗanda za a ce a je irin za a wani aiki na wahala shi yake sawa wa lam yakum min baitil mulki fihim ba dan sarauta bane ba dan kowa bane ko mahiya galibi in ka lura da sunnar Allah su yake daukakawa an fahimta saboda hikima ta Allah wallahi Allah adili ne cikin hukuncin shi Allah bai taɓa wari a ce gidan suwa ne su ɗaya za su komi ko ilimi na a ce gidan su liman gidan suwa ne kullun ilimi na zai taita baiwa wata rana sai Allah ya canza saboda Allah ya wa kowa adalci gidan suwa ne shekaru da sun yi kuɗi wallahi wata rana sai ta juyo an fahimta sunnat Allah kisa ɗaya daga cikin dan masanin Kano ke cewa what you understood this development is rotational one day it will come back to Africa an fahimta yace farko da wanga ci gaba na duniya civilization Africa was the first continent to be civilized in the world yace farko Africa ita kasa ta farko da ta fara zama civilization kasa Egypt ko amma yana ta rotation ya koma Japan ya koma ina yace yanzu yana USA go ya koma su China to one day it will come back to Africa where it starts an fahimta to haka rayuwa Allah sunna Allah take don haka da kun yi kaza bayan wani lokaci abin za a canja yanzu kan lokaci abuwa na sarakuna sai ga Allah ya dauki ɗin talakawa ya ba su mi mulki sun kuma su kuma karkashin su haka rayuwar take ta Allah subhanahu wataala su ma wata rana shi yasa Allah ke muna wani na ta in ya sha'a yuhibkum in ya gana ma sai ya tafi yadda ku ya kawo su mana an fahimta ko shi yasa Allah subhanahu wataala yana nuna ka'idori ne a cikin komai don haka wannan mutumin ba kowa bane a cikin su sannan kada ka rina kowa baka san me zai zama gaba ba kada yanzu kuna da dama baka san jikokinka ko ɗiyanka ma ko karkarinka ya zaka samu kanka nan zuwa gaba lam yakum min baitil mulki fihim li'anna al-mulka kana fi sabt yahuda domin mulki gaba ɗaya ya tattara su a kabilar bani isra'ila a cikin jinin wato yahuda wa lam yakum hadha min zalika sabt shi ko wannan bai cikin wato zuri'ar yahuda bali hadha qalu to shine nan bayan an ce ka kowa zai an zo ana dimi a zabe wani daga cikin su sai an ce to ai yanzu na istikhara Allah ya ce wannan za a zabe ku a matsayin shugaba shi yasa ko su Abu Jahl sun san annabi gaskiya yake kana tuna ayi Allah yake cewa laqad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun
wa laqad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun
فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
Allah ce mun san abin da suke maka yana bata maka rai annabi kai hankuri kai sun san mai gaskiya kake kuma sun san gaskiya kake ba ƙarya kake ba amma hasada ce da bakin ciki وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم
وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم
اهم يقسمون رحمه ربك يا لمر يكي
وقسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا
احسنت سكتي هبا yanzu a rasa wanda za a aikowa sai Muhammadu Maraya da ya taso kaza kaza ai kamata a zabi Utuba ibn Rabi'a manyan masu kudin maka ko Abu Jahl ko Abu Lahab a aiko daga ciki a ce shi ya mazo Allah amma za a aiko wanga an fahimta to haka tsarin mutane shike haba yanzu a ce wani a shugaban mu professional kenan suna ganin suna kwari an fahimta suna kwari Allah ba haka da yake ba Allah ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika su ka raba rahmar ubangijinka Allah ce mu na raba arziki tsakanin su mu mun ka san abin da ya dace to nan suka ce anna yakunu lahul mulku ya mulki zai kasance ga daluta ya za a ce daluta a shugaban mu wa nahnu ahqqu bil mulki min
alhalin mu mun kai cincinta da mulki in ma mulki na mu adda ilimi mu ne yaka za mu ne yaka ba suka ce walami uta sa'atan min almali bai ko sisi bai da ha nawa gari kuma wallahi Allah yayi ta gwada mutane irin wannan ai ko sisi bai da an bai da ko ina bai zuwa walami uta sa'atan min almali ko sisi bai da kala annabin sai ya ce inna Allah astafahu alaikum to Allah ya zabe shi akan ku ya za ku yi wa zadahu basatan fil ilmi kuma ya yi ku ilimi Allah ya karbabe shi da ilimi suka ce kenan daga cikin quality na shugaba zai yana da ilimi wal jis kuma yana da karfin juriya jarumta ba matsoraci bane shi ko shugaba ana son hada wadannan sifofin guda biyu aka ce ilimi da jarumta an fahimta ko ta yadda yana iya kwato haƙƙin wanda an ka zalunta yanzu misali aka ce Abu Dharr al-Ghifari ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wallini ya annabi ni ma ka sani jagora ka nadawa ne an nadawa ne sai annabi ya bugi gabani ya ce innaka rajulun da'ifun kai Abu Dharr mutum kake mai rauni ba rauni na imani ba a'a bai iya kwato haƙƙin wanda an ka zalunta yana da tausayi ne yayi yawa to kuma a son shugaba haka nan dole ne ya zama shugaba yana iya murzawa yana iya cizawa an bayyana ko wata ran kuma ya ciza ya busa haka aka su shugaba wallahu yu'ti mulkahu man yasha kuma ku sani Allah na bada mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ne akan cikin abin da yake aikatawa don kada ku ainihin kalubalanci wannan zabi na Allah a suratu ali imran mun ji inda Allah ya wannan aya kowa ya santa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wanda ayat Allah ya ce kace Allah shine mai bada mulki yana bada mulki ga wanda ya so wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kana kwacewa ga wanda ka so aka ce ba ma ansa ba tanzi'u dun babu wanda ka so a anshi mulki gare sai da ƙarfi tanzi'u kana kwacewa Allah ya ce yana kwacewa mimman tasha ga wanda ka so wa tudhillu man tashaa Allah kana kaskantar da wanda ka so da babba ne in yazo sai an mai jiniya an tattare yanzu kuma wa tudhillu kenan wa tu'izzu kuma kana daga man tashaa wanda ka so biya dikal khairu Allah duk alkhairi gare ka yake ga hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir komai kana da iko akai to ga ayi in ka fahimce ta shikenan don haka jama'a lokaci ya karato dole a cikin wannan kissa zamu bani yadda zabin dalu ta kasance da kuma yadda karshe dai aka kai karshe da su ta yadda ya zama shugaba kuma in Allah ya ce kai ne wallahi kai ne duk dumin nan bai da wani amfani ai ta cewa ai bai dace ba duk wannan surutu banza dai Allah ya riga hazartar suwa sai dai kai hakuri don haka yana da kyau mu fahimci wannan shafa muzuciyar mu ruwa an bayyana ko in Allah ya fifita wani akan mu yi hakuri mu ma akwai alkhairin da Allah ya aje mana kila duniya a lahira mun yi shi matsayi a gobe kiyama ba shi kan duk wani ya fice ba yana figa ya zafa fula ya hika kila ba kai shi matsayi a gurin Allah subhanahu wataala sannan kai da Allah ya daga ka da kaga cewa a su wani ba su da wayo kai ne Allah ya daga kai ne Allah ya ba ilimi kai ne Allah ya ba kudi kai ne Allah ya ba dukiya in kudi ne Allah ya baka mutun nawa na riga ka shiga kasuwa in aikin gwamnati ne mutun nawa na riga ka fara amma ga sunan ka hisu saboda hikima ta Allah subhanahu wataala don ka ba wani wanda zai ce dubara tai ko iyawa tai na tabbashi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gane wannan inda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lada inda muka yi kure ko tuntun mai halshi Allah subhanahu wa ta'ala shafi shi a cikin zukatun masu ware gafarta muna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh